one man, only one man can put you in bags, group. One soul, only one soul can help you to bags, group. One heart feels so blue and he calls it the bags, group. One love, woman sweet, you can live it through bags, group. One life dedicated and true, that's the bags, group. One man, that's the one man we know in the bags. Shoot a dee ba dee da, love, sa sa. Say dee ba dee, dee ba so ta, dee da 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 da